أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yawo musulmi muna ƙara jaddada godiyarmu ga sarki Allah wanda ya halicci kowa da komai ya saki ba mu samun damar haduwa da ku a cikin wannan darussa na aqidar musulunci darussa wanda muke kokarin fahimtar da mu menene aqida kuma mitece kyakkyawar aqida wadda Allah subhanahu wataala ya yarda ita kuma muna kokarin Allah subhanahu wataala da ya taimake mu cikin fahimta mu duka baki daya ya ba mu damar samun aikatawa natijar wannan aqida din mai kyau mu aikata ayyuka masu kyau ta yadda zamu samun babban rabo a wannan duniya din kun mu samu babban rabo a wurin Allah subhanahu wataala ranar lahira insha Allah idan ban manta ba muna cikin bayanin sifofi na zati na Allah subhanahu wataala mun san suwaye sifofi na zati yanzu mun zo mun dauko daki-daki muna bayanin hakikanin kowace sifa da dalilanta a inda muka kawo dalili na rayuwa mun ce shine fiyayyen dalili kamar shi ita ce fiyayyen sifa ta zati wanda idan baka dora ma halitta ita ba to lalle duk sifa da zaka zo idan kace kana son ka dora ta dorawa bai da wani amfani kamar abinda bai taba samun rayuwa ba kamar yaro ne ba a taba haihuwa shi ba baka cewa ai mai ilimi ne ai mai kaza ne ba zaka iya ba saboda mutun bai ma zo duniya ba kaga za a yi mamakin ka to haka nan in ka dauka musamman sha'anin Allah subhanahu wataala ka ce ka jaye mai rayuwa in ka ce Allah ba raye ne ba to lalle duk abin da zaka zo da shi na sifa mai kyau mai kamala zaka zo da ita ne kamar kana yin gini ne na toka wanda bai da wani asasi saboda aka ce kenan fiyayyen daraja ko fiyayyen sifa ta Allah ita ce ta rayuwa bayan mun nuna wannan harka abin da ya shahi rayuwa ta Allah subhanahu wataala yanzu abin da muke so mu kawo shine dalilai ta rayuwa mutum ya tambaya ya ce muna so a yi mun bayanin dalilai wanda suke nuna cewa akwai Allah sai mu ce ga sunan ka saurara daya bayan daya dalili na farko wanda ke nuna akwai Allah subhanahu wataala shine da suke cewa dalili wai am gaman me wanda ya game dukkan abin da muke son mu yi ishara kan shi bayanin shi shine wannan dalilin gaman me wanda yake game komai yadda muka ga halittu ga sunan a wannan donan kasa din suna rayuwa ga munan muna rayuwa da duk abubuwan da suke kewaye da mu masu rai masu lumfasawa rayuwa suke yi kuma asalin wanda ya ba su rayuwa din kamar da mun tabbatar da shi shine wajibul wujud ma'ana shine Allah subhanahu wataala to yaya za a yi a ce in yarda ga abubuwan rayuwa ina ganin su ni kan kaina ina daga cikin su alhamdulillah amma ya kasance in ce wanda ya bani rayuwa wai shi yanzu ba raye yake ba kaga wannan hankali bai karba shine suke cewa wai dalili am wanda duk kowa yana iya sallamawa da shi ba tare da wata matsala ba sai mu zo yanzu dalili na biyu don saboda kan mutum ya lokaci cikin wannan dalilai din dalili na biyu shine wani nakali da aka yi an samo kenan daga wani babban malami wani mariganyi daga cikin malaman mu musamman bangaren Shi'a wanda ake ce ma Khaja Nasiruddin At-Tusi shi wannan babban malami din wanda ake ce ma Khaja Nasiruddin At-Tusi a cikin littafin shi na Kashful Murad ya zo da bayani inda yake cewa kenan wannan wani dalili ne na biyu kusan wannan dalilin da muke kawowa duka na hankali ne daga ƙarshe zamu kawo dalili na naqali ma'ana na alqur'ani ko ruwayoyi wanda suke ce manaqli kenan tun yanzu mu sani duk lokacin da aka ce za a kawo dalilai To ana fara kawo mafi yawa dalilai na hankali da farko, bayan an kare kawo dalilai na hankali sai a zo da dalilai na naqli wanda suke nuna kuma akwai Allah ko kuma akwai abinda muke son mu yi bayani kan shi, musamman mu yanzu muna son mu nuna Allah raye ne. Kenan yanzu muna nan ga kawo dalilai bayan daya daya bayan daya, dalilan da suka shahi hankalin da yake nuna mamu Allah raye ne. Wannan dalili na biyu wanda aka samu daga shi wannan khaja din Sheikh kenan, khaja suna cewa khaja saboda kamar mahaifiyar shi kenan, ita ce kamar diya ce ga annabi, duk mafi yawa su suna wannan ta'abirin da gaji an ce khaja, to wai suna nihin kenan wanda inda mahaifin shi ke jika na annabi za a ce mai sayyidi ne, amman saboda mahaifiyar shi ne sai a ce mai khaja. To shi wannan bawan Allah din, babban malamin nan, cikin littafin shi kamar da muka ce yana cewa wa kullu alimin qadirin hayyun bi darura. Ku ji da kyau, wa kullu alimin qadirin hayyun bi darura, wai dukkan wanda zaka cewa ga yana da ilimi, ga yana da iko da kudura, yace to lazimin mai ilimi mai iko to dole ya kasance raye ne. Kenan wannan kusan muna iya cewa in mun aje hankalin mu wannan wani abu ne wanda yake ƙara ƙarfafa dalilin harko wanda muka kawo. To yanzu sai mu zo ga dalili na uku, inda shi kuma dalili ne na ƴan falsafa. Dalilin ƴan falsafa suna cewa a dalilin a wata ƙa'ida da suke zuwa da ita, suna cewa akwai cikin halittu waɗanda ake ce ma wai mujarrad, akwai kuma murakkab. Da sun ce wai mujarrad suna nihin wanda ba jiki ba, duk wanda baya da jiki to mujarrad ne, wanda ke da jiki shine suke ce murakkab. Kamar mu yanzu mutane tunda muna da jiki, muna da ruhi amma muna da jiki, sai su ce mu murakkab. Amma waɗanda ba su da jiki, kamar yanzu cikin waɗanda ba su jiki kamar mala'iku, ba jiki ne gare su ba. Kamar ruhi na mutum shi kan kashi mujarrad ne, ba tare da jiki yake ba shi ruhin shi kadai, amma in ka hada mutum gaba daya to ruhi ne da jiki. Haka nan Allah suna cewa mujarrad ne saboda baya da jiki. To duk wanda baya da jiki aka ce lazimi shi ya kasance yana raye dan shi bai karewa, anan ne ma suke cewa dan adam bai karewa, ruhinka ana yin sama da shi ne lokacin da za a raba shi da gangar jiki. Kenan duk dan adam lokacin da zai mutu ruhin shi ana raba shi ne da gangar jikin shi. Shi ita gangar jikin din ana iya sata cikin kasa tan tanarke ta zama kasa tare da kasa, amma ruhin wa za a je da shi a wurin Allah subhanahu wataala. Kenan shi ba zai canza ba, yasa ko yana nan yadda yake. To suka ce duk wanda muka tabbatar da cewa ba ya da jiki mujarrad ne, kamar da suke cewa a istilahinsu na ƴan falsafa, to wannan lalle a raye yake, dan duk abin da yake mujarrad to raye ne. Wannan ɗaya daga cikin dalilan da suka kawo su malaman falsafa a wurin tabbatar da rayuwa ta Allah subhanahu wataala. Yanzu bayan mun kawo wannan dalilai guda uku na hankali, yanzu za mu shigo cikin bayanin naqli, wanda kenan ayoyi wanda za mu zo da su saboda kenan su ƙarfafa dalili na hankali. Akwai wai ta hikima ta yadda mutum na iya tambaya ce yaya muke fara zuwa da dalilai na hankali sannan mu zo da dalilai na naql. Hikimar ita ce lokacin da mutum zai zo da dalili na hankali yana gamsar da har wanda bai imani da Allah ba, amma lokacin da mutum zai zo da dalili na naqli yana gamsar da kawai waɗanda suka yi imani da naql din, su ne ayoyi da ruwayoyi. Kenan wanda suka yi imani da su kadai ne, in ka kawo musu ayoyi za su yarda da kai. To yanzu tambaya, waɗanda suke gane dalili na hankali su suka hiyawa ko kuma waɗanda suke gane ko suka yarda da dalili na alqur'ani da ruwayoyi anan wurin idan muna so mu gamsar da al'umma duniya baki daya mu fara zawa da dalili na hankali wanda masu hankali su suka hiyawa akan waɗanda in muka kalla kawai sun yi imani da alqur'ani da ruwayoyi suna cewa wani juz'i ne na wa'ancan mutanen kenan masu imani da alqur'ani su masu hankali ne masu imani da hankali ne amma kuma lokaci guda kuma kana ƙara musu da ayoyi da ruwayoyi amma waɗancan su kawai suna aiki ne da hankali saboda haka nan a takaice kenan akwai hikima cikin fara zawa da dalilai na hankali wanda ya kamata mu gane mu lura da wannan to dalilin da zamu zo da su na naql anan su ne ayoyi da dama sun shajowa da bayanin Allah subhanahu wataala raye ne akwai ma cikin ayatul kursi aya kenan wadda ake cema ayatul kursi cikin suratul baqara ta 255 Allah yana cewa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Allah shine wanda babu wani Allah sai shi rayayye kuma mai karfin iko shine wannan Allah kai ƙari kuma a cikin suratul ghafir aya ta 65 Allah me yake cewa yana cewa huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahu ad-din yake cewa alhamdulillahi rabbil alamin Allah subhanahu wataala anan wurin yana cewa ku roƙe shi shine Allah rayayye shine Allah rayayye babu wani Allah kuma sai shi ka gani sai ce mu roƙe shi kuma muna masu kadaitawa zuciyar mu ba tare da buƙatar kowa ta wani kawai sai Allah mukhlisina lahuddin mu tsarkake addinin mu kawai gare shi dai roƙon nan ibada ce shine addini sai yace mu gode mishi kuma a wani wuri kuma mu ƙara kawo wata aya kenan ta uku misali inda a cikin suratul furqan Allah subhanahu wataala yana cewa wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut wa sabbih bihamdi yake cewa ka dogara da Allah wanda baya mutuwa rayayye ne shi al-hayy alladhi la yamut kuma kai tasbihi ka tsarkake shi daga dukkan abinda mushrikai suke raba mishi wannan shine Allah rayayye wanda muke son mu tabbatar da rayuwar shi daman akwai ta muna kawo dalilai ne kamar yadda muka ce dan mu ƙara samun yarda da cewa Allah nan wai namu yana nan raye Allah ya ba mu ikon bauta ma shi kanka shi Allah din subhanahu wataala wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin